Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21, 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da kuma Dalal dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da yau ranar Lahadi 13 ga watan Agustan shekara 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Ma'aikatar Shari'a ta Tarayya nan Amurka ta fara binciken ketakin bil'adama dangane da wata motar da aka tuka cikin mutane har ta kashe mutum guda wajen wata zanga-zanga ta Turawa ƴan ware launin fata. Jama'an laƙi asirin Somalia sun ce wani babban jagoran ƴan tsagira na ƙasar wanda aka yi shekara da shekaru ana nemansa ya canja shiga ya mika kansa ga gwamnati. Ƙungiyar likitoci kuma ta MSF ta ce ta dakatar da ayyukan ceto da jirgin ruwan take yi na bakin haure a tekun Bahar Rum.
To kanin labaran kenan aka ji. Ungiyar Majalisar Dinkin Duniya da ke aikin samar da agaji a arewa maso gabashin Najeriya ta sasanta da rundunar sojojin Najeriya bayan wani akasi da suka samu.
I was assured that in the future international norms and standards and protocols regarding UN privileges and immunities will be fully abided to.
Jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta gudanar da wani babban taron ta inda har aka ƙarawa shugaban jam'iyyar makarfo a din shugabanci.
Gwamnan Delta Ifeanyi Okowa da ke jagorantar taron ya gabatar da ƙudurin ƙara wa'adin da ya nuna zai ƙare wajen Disamba mai zuwa.
A jamhuriyar Niger kuma gwamnati ce ta ɗauki matakin korar ɗaruruwan malaman makaranta da suka faɗa jarabawa tantance su, amma masu ruwa da tsaki na cewa
mun sani mu duka kun marice akwai matsala, malaman makaranta da yawa suna da matsala ƙwarai wajen karantarwa. Amma duk in sun ka kuskura sun ka ce za su kori wani saboda bai wata jaraba ba, to gaskiya sun taka doka.
Haka kuma za ku ji cewa hukumomi a jihar Bauchi sun yi ikirarin samun nasara a fannin ilimi sanadiyar shirin ciyar da ɗaliban primary da ake. Za mu kawo muku shirin maimaicin duniyar Amurka, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ma'aikatar Shari'a ta Tarayya nan Amurka ta fara binciken ketakin bil'adama dangane da wata motar da aka tuka cikin mutane har ta kashe mutum guda a wajen wata zanga-zangar nuna ƙin jinin gangamin da Turawa ƴan ware launin fata suka shirya garin Charlottesville da ke jihar Virginia. Attorney General na Tarayya Jeff Sessions ya ce wannan tashin hankali da mace-mace a Charlottesville farmaki ne na kai tsaye kan tsarin doka da shari'a a nan Amurka. Sessions ya ce idan irin wannan abu ya samo asali daga aƙida ta gaba ko ƙin jinin wani jinsi, to ya zama abin da ya saba da aƙida da kuma ɗabi'un Amurka kuma ba za a lamunta da shi ba. Gwamna Terry McAuliffe na jihar Virginia ya ayyana kafa dokar ta ɓaci bayan da aka fara ba hammata iska tsakanin Turawa ƴan ware launin fata waɗanda suka sanya sulke kuma suna ɗauke da garkuwa waɗanda suka je gangamin nuna rashin yarda da ƙoƙarin cire mutum-mutumin wani shugaban ƴan awaren Amurka da kuma wasu mutane a ɗaya gefen waɗanda su ma suka yi irin wannan shiga suka je wurin domin gangamin nuna ƙin jinin masu ware launin fatar a garin na Charlottesville. Gwamna McAuliffe ya yi tur da masu ware launin fatar da suka taru daga jihohi daban-daban, inda ya ce saƙona ga Turawa MPP ta jinsin jar fata da ƴan ra'ayin ware launin fata ƴan aƙidar Nazi da suka taru yau a Charlottesville shine ku koma inda kuka fito, ba ma buƙatar ku a jiharmu, ku marasa kunya ne. Daga bisani gwamna ya rubuta saƙo a shafinsa na Twitter inda yake cewar abubuwa da kuma kalamun da aka ji aka gani cikin sa'o'i 24 da suka shige ba karɓaɓɓu ba ne, tilas kuma a daina su. ‘Yancin faɗin albarkacin baki ba wai ‘yanci ne na tayar da fitina ba. Shi ma shugaba Donald Trump ya yi Allah wadare da abin da ya kira nuna gaba ƙin jinin wasu jinsi da kuma tashin hankalin da aka gani a Charlottesville daga ɓangarori daban-daban. To sai dai kuma Trump din ya sha ciccika daga wurin ƴan jam'iyyarsa ta Republican da kuma ƴan Democrat saboda ya ki fitowa a cikin wannan jawabi na sai yi tur da turawa ƴan waren launin fata. Senator Orrin Hatch dan jam'iyyar Republican daga jihar Utah yace tilas ne a kira shedan da sunansa na shedan. Dan uwana ya rasa ransa wajen yakar Hitler saboda kidansa ta ƴan Nazi. To amma kuma ga irin wannan akida a cikin gida wanda tilas mukalubalance ta. Jim kada bayan da hukumomin jihar Virginia suka soke wannan gangami na turawa ƴan waren launin fata a jiya din sai aka ga wata mota da gudu ta doshi taron mutanen da suka je nuna kin jinin wannan gangami na ƴan waren launin fatar. An ga yadda motar ta doke mutane suna yin sama suna fadowa ƙasa. An kashe wata mata mai shekaru 32 da haihuwa, wasu kimanin dozin biyu kuma suka ji rauni. ƴan sandan garin suka ce sun damƙe direban wannan mota mai suna James Alex Fields Jr. dan shekaru 20 da haihuwa daga jihar Ohio. Sa'o'i bayan nan rundunar ƴan sandan jihar Virginia ta ce wani jirgin samanta na helicopter da ke aikin sanya idanu kan wannan gangami ya fado a cikin wasu bishiyoyi a bayan gari ya kashe ƴan sanda guda biyu da ke cikinsa. Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jama'an leken asirin Somalia sun ce wani babban jagoran ƴan tsagira na ƙasar wanda aka yi shekara da shekaru ana nema ya miƙa kansa ga gwamnati. A yau Lahadi da Asuba Muktar Robo Ali wanda aka fi sani da sunan Abu Mansur ya gana da wakilan gwamnati a makwancinsa da ke wani ƙauye mai suna Abal a kudu maso yammacin Somalia. Daga bisani kuma aka ɗauke shi zuwa babban garin da ke wannan yanki wato Huddur. Shine wato Shine Muallim Nuru shine komandan zaratan sojojin gwamnati a yankin kudu maso yammacin Somalia kuma shi jagoranci tawagar gwamnati da ta samu isa sansanin Robo a jihar Sabar. Ya faɗa wa sashen Somalia na VOA cewar ya gana da komandan a bakin daga a Abal inda mayakan komandan da ya canja shekar da na Al-Shabab suka shafa kwanaki suna gwabzawa. Ya ce bayan da suka gana ne suka yarda cewar da su koma da shi garin Huddur. Ya ce ina tabbatar muku a yanzu haka yana Huddur kuma gani nan tare da shi. Robo ya sharike mukamai kamar na kakaki da ministan tsaro da kuma mataimakin shugaba a kungiyar Al-Shabab. Yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kalilan da suka rage waɗanda suka samu horaswa tun farko a ƙasar Afghanistan. Wani babban jami'in leke asirin Somalia ya ce Robo ya faɗa wa jami'an gwamnati cewar ya sauye shiƙa ne daga Al-Shabab kuma yana son yin aiki tare da gwamnatin Somalia. Yanzu haka dai Robo yana da mayaƙa kimanin 400 a sansaninsa da ke Abal, kilomita 18 a kudu da Huddur. Wannan zai iya zama canji shiƙa mafi girma da muhimmanci idan har shi da mayaƙan nasa suka koma ɓangaren gwamnati. Ƙungiyar agajin likitoci ta Medicine Sans Frontier ko MSF ta ce ta dakatar da ayyukan ceto da jirgin ruwan ta yake yi na bakin haure a tekun Bahar Rum saboda barazana daga dogarawan tsaron bakin tekun kasar Libya. Jiragen ruwan Libya suna ɗaukar ƙarin matakan nunin cewar su ma sun iya a sintirin yankin ruwan da 'yan fasakwabri ke tura ƙananan kwale-kwale makare da bakin hauren da suke azamar zuwa nahiyar Turai. Hukumomi a ƙasar Nepal sun ce ambaliyar ruwa da gocewar laka daga kan tuddai da suka wakana a sanadin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya sun kashe mutane fiye da 30 a ƙasar. Wasu mutanen 10 sun ɓace yayin da adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa saboda ruwa ya malala sassa da yawa na wannan ƙasa. Masana yanayi sun yi hasashen cewa za a samu ƙarin ruwan sama a cikin dare yayin da gwamnati ta gargaɗi jama'a da su yi hattara.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington. To madalla, biyo bayan wani akasi da aka samu tsakanin dindindin sojan Najeriya da kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai samar da agaji ga al'ummar arewa maso gabashin Najeriya, yanzu haka dai an daidaita kuma kungiyar ta dawo bakin aikinta. Haruna Dauda na da ƙarin bayani.
Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke samar da agaji ga al'umman shir arewa maso gabacin Najeriya da rikicin Boko Haram ɗaiɗaita ta ce yanzu hakan sun sasanta matsalolin da suka fuskanta da rundunar sojan Najeriya sakamakon wani kutse a ofishinsu da rundunar sojan ta yi musu a ƙarshen makon nan da suna gudanar da binciken neman 'yan ta'adda. Sakamakon hakan ne mariya Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya dakatar da gudanar da aiki da kuma tallafi da take baiwa jama'a a shekaran jiya. Wanda daga bisani ta ce ta janye wannan mataki da ta ɗauka sakamakon fahimtar juna da suka samu da gwamnatin Najeriya. Mr. Peter Lumba shine mataimakin coordinator kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya wanda kuma ya bayyana manema labarai cewa
I was assured that in the future international norms and standards and protocols regarding UN privileges and immunities will be fully abided to.
Yace an tabbatar mini cewa a nan gaba za a bi dokoki da tsare-tsaren ƙasa da ƙasa da ya shafi kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya za a tabbatar cewa an kare su ko kuma a bi su kamar yadda suke. Yace da wannan tabbaci da gwamnatin jihar Borno da rundunar sojan suka bamu hakan ya ƙara min ƙwarin gwiwa ke sa ma muka yanke shawaran ci gaba da ayyukan mu a daren jiya ko zuwa safiyar yau ma don mu tabbatar cewa mun rufe gibin da aka samu rashin gudanar da aikin mu na kwana guda da aka nema muka ƙara jirgin sama mai zirga-zirga guda ɗaya a ranar sati duk da cewa ba ma yin haka amma ganin cewa an samu wannan matsala na wannan gibi dole ne mu ɗauki irin wannan mataki don ci gaba da taimakawa al'umma don wannan shine aikin mu da haka dole ne mu ci gaba da taimakawa al'umman da ke wannan shiya na arewa maso gabacin ƙasar
But of course, I have to admit, any breakage in an operation like this will, as His Excellency said, will have effect on the people on the receiving end.
Yace dole ne amince cewa duk lokacin da aka samu tsaiko irin wannan, dole ne kawo matsala kamar yadda gwamna ya ce, musamman ma ga mutanen da ke ƙasa. Don haka ina mai farin cikin shaida muku cewa mun dawo bakin aikin mu a yau. Shi ma dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima, wanda ya gudanar da wannan taron manema labarai tare da shi, ya tabbatar wa kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ma 'yan jaridu cewa nan gaba ba za a sake samun irin wannan matsalan ba don dukkaninsu sun riga da sun samu fahimtar juna.
Insha Allah nan gaba za a dauki matakai a ga cewa abin da ya faru ranar Juma'a ba ta sake aukuwa ba. Babban abin shine me za mu yi a tallafa jama'mu. Dole sojoji ma za su yi aikinsu, su ma su yi aikinsu. Sai a samu tayaya za a samu maslaha bisa ga abin da ke gabanmu. Alhamdulillah an samu maslaha, mun fahimci juna. Nan zuwa gaba insha Allah za mu dauki matakan da wannan kuskuren ba za ta aiko ba. Kwana biyu ba su yi aiki ba. Akwai tallafawa suke a Gamburun Gala, a Ran, a Dikwa, a Fulka wanda ba su samu daman yi ba. A ga yau sun fara aikin, ai sai mu gode Allah.
Su ma gaban yadda kungiyoyi masu zaman kansu da ke jihar Borno, ƙarƙashin shugabancin Ambassador Ahmed Shehu, kira su kai ga al'umma musamman ma masu yaɗa bayanan da ba na gaskiya ba, da cewa su guji yin hakan. Da hakan kan iya kawo babban matsala cikin al'umma.
Kuma kira ne zan yi ma mutane na society, especially mutanen Borno, su gane cewa wannan tafiyan da muke yi din kowa yana buƙatan juna, kowa ya amfani da hankalin shi, amfani da kuma labarin da kake ji watakila ba shi ne ba. Saboda haka kar mu ce za mu yi amfani da jita-jitan da muka ji ya zama wani abu. Da safe kowa yana kiran mu a ce an kama wane kaza waje kaza da sauransu dinan gaskiya ne. Maganganun nan duka magana ne na banza.
Kinji aka so maganin shawagin jirage masu sokan angulu musamman ma na Majalisar Ɗinkin Duniya. Na ci gaba da shawagi a sararin Samaniya. Na ci gaba da sa'a gwamnatin tarayya da ma na jihar Hannu wajen tallafa wa mutanen da rikicin Boko Haram din ya daidaita. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna, jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta guna da wani babban taronta inda har aka kara wa shugaban kwamitin riko Ahmad Makarfi wa'adin shugabancin jam'iyyar na wata hudu. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adam El-Hikaya.
Duk da ambaliyar ruwa da ta cinye fiye da kashi 50 cikin 100 na gonaki a 2012, amma ba a yi yunwa ba. Inji tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan a habaicin da yi wa jam'iyyar APC mai mulki a babban taron PDP da ya kara wa'adin mulkin kwamitin riko na Ahmad Makarfi da wata hudu. Cikin raha Jonathan ya ce gashi 12 ga Agusta, amma ba a yi ruwan sama ba don samun damar yin shagalin PDP. Gwamnan Delta Ifeanyi Okowa da ke jagorantar taron ya gabatar da kudirin ƙara wa'adin da ya nuna zai ƙare wajen Disamba mai zuwa. Abdullahi Jalo jigo ne a jam'iyyar.
Wannan taro da aka yi an ƙara masa wa'adi kuma an ɗauki jihohi da suke da rigingimu inda ake da shugabanni biyu, misali Adamawa, Borno, Kwara. A nan barakan shugabanninsu ma wajen guda shida ne. Wannan taro ya yi la'akari da abunda wannan shi chairman amima karfi ya kawo ai wannan gyare-gyare har da gyaran tsarin mulkin mu na jam'iyya.
Dan committee tarbar baki na taron ta wayar tarho Faruku Ahmed Gusau ya ce ba a ba su kosisin kobo ba a wannan karo. Da mahangarsa jam'iyyar ka iya aiki ko ba kudi.
Gera guda babu wanda aka dauka, babu wanda yake dadi ba a ba shi ba.
Ya nuna ba ku da kudi ne a PDP yanzu shi yasa ba a ba ku kobo.
Wallahi Allah ya sani kowa PDP tana nan ta dawo PDP ta jini ke za a yi. PDP ce ta yi ma kai
da ka tashi tima nace ba ku da kudi ne yanzu irin na da lokacin kuna da gwamnati shi yasa ba a ba ku kudin ba ko kuma kun san salo ne.
Wallahi gwadawa ne an ka ce kowa a gawa ka iyawa ai an ci kudin to bari mu gani shin ba kudin akwai za a aike duk mai iyawa ya zo yi sacrifice na irin jarabawa da muka samu na tusa ba kanmu tila samu wasu abubuwa inda muka samu kuskure shine muke son mu gyara wannan abubuwa.
Baya ga gwamnatin jam'iyyar an ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya da ba fai gani a taruka ba na mu Disamba a taron. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasiru. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar kuma ta kuwar ɗaruruwan malaman makaranta 'yan kwantiragi daga bakin aiki, biyo bayan gudanar da wata jarrabawa tantance malaman da suka cancanci ci gaba da aikin karantarwa, yayin da a gefe guda hukumomin suka ce za su sake horar da wasu malaman su mayar da su bakin aiki. Wakilin muryar Amurka a mai sallamu Mina Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kashi 33 daga cikin 100 na malaman kwantaragi ne suka samu makin da ake bukata, yayin da wasu suka kasa samun daidaita maki daya na abubuwan da aka bukaci su rubuta a yayin wannan jarabawa ta tsakiyar watan jiya. Abin da ke ba gwamnatin Nijar damar dakatar da dukkan 'yan kwantaragin da basu tabuka komai ba, inji ministan ilimi a matakin firamare Dauda Muhammadu Marte.
Akwai wanda muke iya tallaba ma su ne da muka jarabawan suka samu a cikin jarabawan suka samu 0 banza zuwa 3. Su ba zan kore su kwata-kwata ba. Wanda suke da 3.1 zuwa 5 su wannan horo na kwana 30 za a musu a cikin wannan. Bayan horon wanda ya samu 10 cikin 20 sai rike shi, wanda bai samu ba sai mu maida shi gungun wanda suke da 0.3 kenan.
Gwamnatin ta Nijar ta ce dukkan malaman da basu rubuta wannan jarabawa ba a take sun rasa aikinsu. Matakin da sakatare janar na kungiyar malaman makaranta ta Sinan Iso Arzika Nana ce ya ce ya saba wa doka.
Mun sani mu duka kun marice akwai matsala. Malaman makaranta da yawa suna da matsala kwarai wajen karantarwa. Amma duk in sun ka kuskure sun ka ce za su kori wani saboda bai wata jarabawa ba. To gaskiya sun taka doka. Yau ana cikin vakansa a ce ai ta takura mu malamin makaranta. To ba samun zai faru abin nan zuwa gaba.
Gwamnatin ta bayyana cewa za ta biya diyya wa malaman da aka gano an ci haƙƙinsu, yayin da za a yi wa wasu canjin ma'aikata.
Wanda suka yi jarabawa, aikin jarabawan nan ya fara daga 0-3 nan, su dole ne mu biya musu diyya. Akwai wanda a ainihin shi aikin tela suka yi. Akwai waɗansu ɗan mason ne, waɗansu ɗan kafinta ne. Su ne da na bincike na tarda a cikin kayan namu. Bai cancanta ba su yi motion local, kuma jarban nan ya gwada su ba motion local cikakke ba ne. Su ne za mu maida gurin minister ɗin su ne cikakke na formation professional na aiki hannu.
Don ka tambayi mutum ɗaya an ƙara ɗaya nawa zai bada, in ka kai kasuwa ba ka samu mai maka su ne, ko manoma ka kai ba su yi maka shi ne. To kaga kenan ba jaraba ce za ta sani a ƙuri ba. Yanda za a samu malami a san in ya ƙuri cikin kalasi an kaci a kai shi, sai a ce mai ga yara ga abin da za ka karanta suwa.
Ainihi yunkurin magance kuma bayan ilimin yara shine hujjar da hukumomin ilimi suka bayar don shirya jarabawar tantance malaman kwantaragi. Shugaban kungiyar iyayen yara 'yan makaranta Alhaji Usman Bukari Gori ya yaba da wannan mataki.
In ka dauka cikin Afirka dan CP ko CEDU bi yi yinki ma kwarenshi sosai ya karanta ma wasiƙa da kyau da kyau. Muku ana a ce kana aji na shidda baka yi lalle abin bai kyau ba. Evaluation wanda kuke faɗi a turanci ya zama to abu ne mai kyau gare mu.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gai da Sule, har yanzu dai muna kan batun ilimi, wanda daga jihar Nijar za mu koma makwabce ta Najeriya, inda gwamnatin jihar Bauchi ta yi ikirarin samun nasara a fannin ilimi biyo bayan shirin ciyar da ɗaliban firamare da take gudanarwa a jihar. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Jihar Bauchi na ɗaya daga cikin jihohin arewa guda hudu da suke aiwatar da shirin bada abincin karin kumallon. Alhaji Mansur Manusoro shine mai kula da shirin a jihar, ga bayanin da ya yi game da shirin.
An zo hutun zango na tattan a nan da wasu 'yan satuttuka za a sake dawowa. Muna samun ainihin rahoto daga wasu makarantu inda zuwan yaran ya karu kusan da kashi 10 cikin 100 da zuwan su makaranta. Wanda ba sa zuwa da yanzu an samu karin mutane kusan kashi 10 na adadin yaran cikin 100. Kuma dama wannan shine ɗaya daga cikin manufan wannan shirin ciyar da abinci, shine ainihin wato ƙara figa na enrollment da kuma retention, wato a shiga makarantar sannan kuma a riƙe yaran su gama, a jawo hankalinsu da wannan abinci. So wannan shine ɗaya daga cikin manufan ciyar da wannan abinci, kuma za mu iya cewa alhamdulillah mun fara samun biyan bukata ta wannan fiska.
Domin tantance yadda ake aiwatar da shirin, na ziyarci makarantar firamare na Bakari Dukku, ga abin da shugaban makarantar ke cewa.
Yara kowa ya yi addu'a kafin ya fara cin abinci din.
Sunana Hajiya Jamila Zakari, kuma ni ce shugaban wannan makaranta na Bakari Dukku Primary School. Kamar yadda kuka gani, ga yara na araba musu abinci, wanda doya ce da miya. Suna nan suna kan ci, kuma kankana a gefe kamar yadda ka gani. Gaskiya mu dai a nan makaranta shirin yana gudana inda ya dace. Ya taimaka wajen ɓangaren ilimi, saboda waɗansu yaran wani lokaci da a baya sukan zo za su yi complain cewa suna jin yunwa ko kuma ba su karya ba ko wani abu makamancin haka. To yanzu kasancewa da sun zo za su samu abinda za su taɓa, gaskiya ya saka su suna mai da hankali wajen zuwan su.
Daga bisani kuma na je ta bakin wasu ɗaliban. Sunan ka waye?
Abdullahi.
Me aka baka yau a makaranta?
Doya da miya da kankana da nama.
Wannan fa?
Magdalene Yohana.
Magdalene Yohana. Yaya abincin?
Ya
ishe ki ko kuma ƙaro miki?
Ya ishe.
Me su mama da baba suke faɗa miki a makaranta in kin ga musu cewa kin ci abinci?
Suna ce mun ga zuwa makaranta.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
A gai da Abdulwahab. To jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 11:22 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan tsokacin da masana ke yi game da kairuwar rana da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa, dangane da barazanar da Koriyan ke yi wa Amurkan da kuma martanin da Amurka ke mayarwa. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo.
They will be met with fire and fury.
Za su fuskanci mummunan lugudan wutan da duniya bata taba ganin irinsa ba. Za su fuskanci lugudan wuta da tsananin fushi. Kuma bari mu faɗa muku gaskiya. Za su fuskanci irin ƙarfin da duniya bata taba gani ba.
The likes of which this world has never seen before.
Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake mai da martani ga Koriya ta Arewa, bayan da ta yi barazanar kai hari a yankin Guam da ke ɗauke da ma'aikatan sojin Amurka da wasu makamanta. Trump ya furta waɗannan kalaman ne a ranar Talata da ta gabata, kalaman da wasu ke ganin ba su kamace shi ba, domin a cewarsu tarko ne ƙasar ta Koriya ta Arewa ta saka mai kuma ya faɗa, inji Scott Snyder na cibiyar nazarin harkokin ƙasashen waje.
She's obviously not used to the propaganda that comes out of North Korea. And it does pose a challenge because
Shugaba Donald Trump bai saba da irin wannan propaganda da ke fitowa daga Koriya ta Arewa ba, domin ita dama kasar ta saba a duk lokacin da aka dauki wani matakin da bai mata dadi ba, takan furta zafafan kalamai, amma hakan baya nufin za ta aiwatar da barazanar da take yi bane. Sai dai mu a bangaren mu a ce mun bi musu wajen yin irin wannan barazana, hakan zai ƙara dagula al'amura ne ta yadda har a ga an yi abu ba daidai ba ko kuma cikin duhu.
It generates higher risks in terms of miscalculation and misunderstanding.
Malam Hafiz Muhammad Sa'id shine shugaban Haider Center a Nigeria, amma kuma mazaunin ƙasar Iran, da yake sharhi kan siyasar duniya. A wannan tattaunawar da muka yi da shi, ya yi tsokaci kan wannan takaddama amma ya fara ne da bayani kan kalaman shugaba Trump da aka ce sun yi zafi.
To wannan tension da ya faru na ƙarshe ran Talata kamar yadda tambayar farko din nan cewa idan Donald Trump zai ci gaba da abin da ya tsara mutum da Talata da ta gabata na barazana da nuna cewa suna da karfin nukiliya. To wannan Kim Jong shi fa ba zai iya yarda da wannan barazana ba.
To amma ita ma Koriya ta Arewan takan yi irin wannan barazana da shugaban na Amurka yi.
Sai dama abin da ke faruwa shi ne su suna yi ne kamar matsayin Faransa duk sanda aka ce musu wani abu su ma za su. Yanzu misali sakamakon wannan manganin da aka yi ran Talata su ma yasa suka yi manganin cewa fa za su iya tashin Guam daga wato za su kai wannan tsibiri hari. A ga tun farko ba su faɗi wannan ba sai da wannan magana ta taso. Wannan shi ne ke faruwa.
Da yake kana nan ƙasar ta Iran wacce ƙasa ce da take da irin tata waina da take toyawa da Amurka kan wannan batu na makamashin nukiliya. Kamar ya 'yan ƙasar suke kallon wannan takaddama tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa?
Suna ganin cewa Amerika dole ta fita daga tattaunawa ɗin amma da tattaunawa a ƙarƙashin United Nations.
Majalisar Ɗinkin Duniya.
Majalisar Amerika za ta shiga a matsayin ƙasa kuma Koriya suna ganin kanta a matsayin ƙasa. Suna ganin ƙasa ba za ta dora masa wata doka ba. To za a ci gaba da samun tension. Kuma a shirye yake idan aka harba masa shirin irinsa shi ma fa ya harba. Ba ma wannan ba zai iya ma a kai masa hari da wasu makaman da ba nukiliya ba shi kuma ya ci zai kai da nukiliya. A shirye yake da wannan kusan mutum ne wanda yake saurayi ne wanda kansa ya kunna ya kama da wuta kamar ashana. Mu ba shi da jin tsoron abin da zai biyo baya gaskiya kowa ya san da wannan. Wannan ne ya sanya ma lokaci za ga su kansu Japan da Koriya ta Kudun a kwanakin baya watannin baya lokacin da tension yawa. Su da kansu ne suka nemi Amerika ta sassauta kada a kai wani kada yaki ya tashi domin idan yaki ya tashi to fa Koriya ta Kudu da Japan da Amerika da ke Japan an jefa nukiliya wani ne fa an jefa fa ita Japan ne kuma ita Japan ta dinkani zafinsa da raɗaɗinsa a shekara 70 da suka wuce.
To yankin Guam da ke can yammacin Pacific wanda kuma mallakar Amurka ne shi ne tsibirin da Koriya ta Arewa ta ce tana shirin kai hari a cikin watan nan na Agusta. Kuma mazauna yankin a yanzu haka suna zama ne cikin fargaba. Luwa Meno tana zaune ne a yankin na Guam ta kuma ce ba su da irin kariyar da shugaba Trump yake da ita.
Yana da arziki sosai kuma yana da kariya. Amma mu fa da waɗanda ba su da damar samun wata kariya gaskiya ni ban amince ba domin wannan abu akwai ban tsoro.
To sai dai duk da irin sukar da kalaman Trump na farko suka sha shugaban Amurkan bai sauya matsayinsa ba.
Let's see what he does with Guam. He does something.
Bari mu ga me zai yi da Guam. Idan har yayi wani abu za a ga abin da ba wanda ya taba gani da zai faru da Koriya ta Arewa.
He will see.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi mutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gayi da Mahmud, kafin mu ƙarƙare shirin ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Ma'aikatar Shari'a ta Tarayya a nan Amurka ta fara binciken kitakin bil'adama dangane da wata motar da aka tuka a cikin mutane har ta kashe mutum guda a wajen wata zanga-zangar nuna ƙin jinin gangamin da Turawa 'yan wariyar launin fata suka shirya a garin Charlottesville da ke jihar Virginia. Jami'an leƙen asiri a Somalia sun ce wani babban jagoran 'yan tsagira na ƙasar wato Muktar Robo Ali wanda aka fi sani da suna Abu Mansur wanda aka yi shekara da shekaru ana nemansa kuma ya canza sheka ya miƙa kansa ga hukumomin ƙasar. Ƙungiyar agajin likitoci ta Medicines Sans Frontier ko MSF ta ce ta dakatar da ayyukan ceto da jirgin ruwanta ke yi na bakin haure a tekun Bahar Rum a saboda barazana daga dogarawan tsaron bakin teku na ƙasar Libya.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin ƙarfe 6 na safe a agogon Najeriya da Nijar wato ƙarfe 5 a agogon Ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin ciki da gaskiya. Ya zama madadin Ibrahim Alfa Ahmed wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Diodone wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Santos. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.